takaita chera ai na amsuna tasiri don haka zamu iya fayinta kalmar tasiri done ne mu fara sanin ma'anarsa a kowane hashe da kuma al-Qur'ani mai girma cewar malaman fikihu da masu sataurin rakayi kuma a cikin surori na imanito sai mu gane ma'anar tawili abin yabo da kuma ma'anarsa abin zargi takaitaccen ra'ayi na al-sunnah.